na kofa da na shekara 2016 a san stan matakin wasan kusa da na kusa da na karshe ga wasan kwata final a jiya kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta yi waje rawar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bayan da suka tashi canjarar 2-2 a karawansu na biyu inda a haduwarsu na farko kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta bi Real har gida ta sha ta 2-1 don haka ya ba da dama Celta Vigo tana da kwallaye huɗu ita kuma Real tana da kwallaye uku ita ma Eva ta bi sahun kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne bicewa a gasar na kofa da Real sakamakon an tashi wasan 2-2 tsakanin su Atletico Madrid a gidan Eva inda a karawansu su ma na biyu kungiyar kwallon kafa ta Atletico ta samu nasarar doke Eva da ci 3-2 don haka Atletico tana da kwallaye 5 Eva tana da 2 a yanzu haka dai kungiyoyi guda uku ne suka samu nasarar zuwa zagayen wasan kusa da na karshe wato semi final kungiyoyin su ne kamar haka akwai kungiyar kwallon kafa ta Alaves wadda ta cira Alcorcon a shekaran jiya Celta Vigo ita ma ta samu nasarar zuwa wannan kungiya na gaba ita ce kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid inda ake jiran wasan da za a buga shi a yau tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Real Sociedad inda za su buga a wasan kusa da na karshe kungiyar ta samu nasara a wannan wasa za ta haɗe a cikin wancan kungiyoyi guda uku inda za su buga wasan kusa da na karshe wato semi final a can kasar Ingila ma a jiya kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta roke Liverpool ta ci 1 mai ban haushi a gidan Liverpool a karawansu na farko a English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 Southampton sun ta samu nasara a kan Liverpool ɗin ne a ƙwallo ɗaya da babu a matakin wasan kusa da na karshe don haka Southampton yana jiran wasan karshe inda a yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Hull City da Manchester United kuma a karawansu na biyu yanda a karawa na farko Hull City ta je gidan Manchester United inda Manchester ta sha ta ƙwallo 2-0 yau za a buga wasan ne da misalin karfe 9 sauran kwata na dare agogon Najeriya wanda ta samu nasara za ta buga wasan karshe da kungiyar kwallon kafa ta Southampton a bangaren wasan da ake yi na cin kofin kasashen Afirka kuwa AFCON na shekara 2017 wanda ake yi a can kasar Gabon a matakin wasan rukuni a jiya an buga a rukunin D inda kasar Egypt ta samu nasara a kan Ghana da ci 1 mai ban haushi Uganda kuwa sun sake kunnen doki ne 1-1 tsakaninsu da Mali bayan kammala wasan kungiyoyin kwallon kafa ta kasar Egypt da kasar Ghana sun samu nasarar hayewa zuwa wasan kusa da na karshe wato kwata final inda kungiyar kwallon kafa a rukunin kungiyar kwallon kafa ta Egypt a rukunin D ta kammala a mataki na 1-7 Ghana kuwa ta gama ne a mataki na 2-6 kasar Mali da kasar Uganda sun yi wajen rod a gasar inda Mali ta kammala a mataki na 3-2 Uganda ta kammala a mataki na 4-1 a wasanni 3 da suka buga a yanzu haka bayan kammala wasannin rukunin kasashe 8 ne suka samu nasarar zuwa zagayen wasan kusa da na kusa da na karshe wata bayan kasashen sun hada kamar haka akwai kasar Burkina Faso da kasar Kamaru wanda suka fito daga rukunin A a rukunin B ko akwai Senegal da Tunisia yayin da a rukuni na C akwai DR Congo da Morocco sai kasar Egypt da ta fito daga rukunin C da kasar Ghana ga kuma yadda jadawalin wasannin zai kasance a ranar Asabar za a buga wasan kusa da karshe ga kuma yadda jadawalin wasannin ya kasance na kwata final a ranar Asabar 28 ga watan ne na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta kasar Burkina Faso za su fafata da Tunisia Senegal kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Kamaru a ranar Lahadi 29 ga watan ɗaya na shekara 2017 Congo za ta buga da kasar Ghana yayin da kasar Egypt za su fafata da kasar Morocco a ranar Laraba mai zuwa 1 ga watan 2 na shekara 2017 ake sa ran za a buga wasan kusa da na karshe wato semi final tsakanin kasashen da suka samu nasara a wasan kwata final huta lafiya.